chokku che
Allah raka taki gona
yeah Allah raka taki gona
Allah raka taki gona
kai Buhari ya kasa wa kariya
Allah raka taki gona
kai a canza canjan nan dai yafi
Allah raka taki gona
zan can ilimi a kasan nan zero
Allah raka taki
kai har zan tsaya na taro a kasan nan zero
Allah raka taki gona
zan can tattalin arziki ma zero
Allah raka taki gona
zan can kiwon lafiya ma zero
Allah raka taki
sauka inace baba yayi murabus inace a canza canjan nan na bada sako ga shugaban ka san mu general Buhari ni ko na san ya kasa tunda birkin mulkin Najeriya ta tsinke masa nace gara ya sauka ya huta
wannan
amma baba yace ba za ya huta ba to tunda Allah ba azalimi
Barai
mulkin ka ma kariya ta zo karshe
gode maka
ya Allah ka taimaka mana
Allah
don mu canza canjin nan
canji 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 canji
kai ya canza canjin nan
canji ya Allah canza canjin nan
kai
canji 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 canji
general Buhari ya kasa
canji ya Allah canza canjin
Chokuchai
Allah raka taki gona
yeah Allah raka taki gona
Allah raka taki gona
kai Buhari ya kasa wa kariya
Allah raka taki gona
kai a canza canjan nan dai yafi
Allah raka taki gona
zan can ilimi a kasan nan zero
Allah raka taki
kai har zan tsaya na taro a kasan nan zero
Allah raka taki gona
zan can tattalin arziki ma zero
Allah raka taki gona
zan can kiwon lafiya ma zero
Allah raka taki gona
kar azabe Buhari a kar azabe APC amma samsam wasu basu gane ba yau an wayi gari cikin kasan mu talakawa har masu kudi na fama
fama
yana zafi inuwa kuna
sarki
danyun waga talauci ko ina ga ce hanci da rasha ko ina ga tashin hankali ko ina kasan mu ga yake yake ko ina kasan mu
haka
amma bai cin masifa da bala'i da muke fama a cikin kasan Najeriya
me faru
baba bai tausaya mana ba
bai tausaya mana ba
bullo da wata zancan can zanaira gashi yau muna fama
ya baba kariya sarkin waka
tafa
ya waka sannan ko mai sai ka bilai
farai
da kudin ka a baiki sai ka bilai
ina ga yawa
ko za ka yi transfer ma ai babu network dan a can ma sai ka bilai
lai lai
zan can fetar sai ka bilai
ko ina lai
a asabatin ma sai ka bilai
shiga tsakanin mu da kai Allah ya maka abin da kai mana ya to kuta
Allah raka taki gona
yeah Allah raka taki gona
Allah raka taki gona
kai Buhari ya kasa wa kariya
Allah raka taki gona
kai a canza canjan nan dai yafi
Allah raka taki gona
zan can ilimi a kasan nan zero
Allah raka taki
kai har zan tsaya na taro a kasan nan zero
Allah raka taki gona
zan can tattalin arziki ma zero
Allah raka taki gona
zan can kiwon lafiya ma zero
Allah
ban gane ba kai kuna na ta ban ji ku ba sosai
mu dai ba mu yafe ba Allah ya isa Buhari must go
kai ni dai ban gane ba haka yau ma wa kana ji kuna ta Allah ya isa kai wai mai yayi zafi
aga yawa sarkin waka
kai komai yayi zafi sarkin waka ya kake magana kamar maka ka sanya
Asha wai daga baya kenan sadaka da bazaura ai ni ma da hakuri na fiku
hatara ku daina zancen banza
tafa
zance na tabirin mai shayi mai ya kawo zancen rami in barami
tafa
fa kasan nan ai ya shaida na dade ina ta gargadi fara amma da samai ba su gane ba
gane
bai hatara ko so kane ni
hatara
ahuwa dai sarkin waka
ahuwa
sakaran gwajin da fika fi mu gaskiya
an wuce wurin ai ni ba na rikewa a zuciya eh mana kai
amma kaman na da sa'aya ya Allah na roke ka
amin Allah
ya Allah ka rufa mana asiri
amin Allah
ya Allah ka ceci yan Najeriya ya Allah Chanza chanjen nan
aha
chanji 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 chanji
kaya chanza chanjen nan
chanji yan Allah chanza chanjen nan
kai
chanji 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 chanji
General Buhari ya kasa
chanji yan Allah chanza chanjen nan
tukutare
Allah raka taki gona
yeah Allah raka taki gona
Allah raka taki gona
kai Buhari ya kasa wa kariya
gida ko daji Allah ka ceci 'yan Najeriya